الضيف لصاحب الطعام، دعاء الضيف لصاحب الطعام. باقوه da yaje bakunta gidan wani sai wani ya kawo masa abinci to akwai addu'ar da bakon ake so yayi wancan mutumin. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadisin Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu, riwayar Imam Muslim. Cikatan hadisin shine wato shi Abdullah ibn Busr yake cewa manzo Allah ya zo wajen babana a matsayin bako, sai muka kawo manzon Allah abinci sallallahu alaihi wasallam, yace wannan abincin. Sannan aka zo da manzon Allah da dabino, yana ci yana jefar da dan dabino, yana ci yana jefar da dan dabino. Bayan ya gama aka kawo masa ruwan sha ya sha. Bayan ya sha ya mika wa wanda yake dama da shi, shi annabi din kenan, al'adarsa an bashi abu yana ragewa ya ba wani, to sai mika wa na daman shi, dama yake fara bayarwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shikenan yace manzo Allah ya tashi tunda ya